shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma ya kama mu ran yayin na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zamba FM sai kuma tashar da lungwa FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kaddana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Bahari Auna
kamar da yadda wasu ku suka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla zamu mai da hankali ne kan wani fiyade da aka yi wa wasu yara kanana wato mata
ina so ne a bi min haƙin ƴaƴana da aka lalata sun haife su ya lalata a bi min haƙin su kuma ina roƙon al'umman musulmi don Allah ku taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a
Sannan a makon da ya gabata kuma rahotanni suka yi nuni da cewa wata yarinya mai karancin shekaru ta samu juna biyu sanadiyar fiyade da aka yi mata za ku ji kwa ina ne
ita dai wannan yarinya bayan rasuwar mahaifiyarta mahaifinta ya dauke ta zuwa gida ne sai wasu ma'aikatan suda sai sun ka hada kai da wata kamar agent a gare su ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su ba ta tallafi sun ka ba yarinya kudi sun ka lalata ta
ne yau al'amuran sai dai mu ce Allah ya kyauta
haka yake Madina bari mu dada tunawa masu sauraro cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattaunawa batutuwa da suka shafi mata zalla wato kowane batu da zamu taba zai kasance ya shafi mata ne
yau ma za mu bude wa ƴan uwana mata layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku maudu'in namu na yau shine ta waɗanne hanyoyi ne za a iya magance fiyade musamman ma na kananan yara yayin da yake zama ruwan dare
lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5 sannan yau dan iya ya kawo mana ziyara da labarin aukuwar abubuwan da za a tabo a yau
jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya kuma dan uwana mata ku kira domin filin namu ne
lokaci ba bari mu fara shirin da hirar wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra a kafin iya
a kofar gida yau na iske dan iya a cikin gidi na ce dan uwa rabban da in ji duriyar kafa an dade yace to kai na ikara so kake kawai in bi duniya in karade a irin wannan zamani da al'umma ke ta faman yi wa kansu targade dubi dan yadda ake ta faman yi wa ƴaƴan jama'a taɗe wani labarin ma sai dai kawai idan mutun ya dora hannuwansa a kunnuwa ya dode saboda cin zarafin da ake yi wa ƴaƴan al'umma ta hanyar fiyade yafi gaban hankali ya nade kuma har sai ma ka ji wai wasu na neman yadda za a samu wannan irin barna a jefa a bankade shi yasa lamarin rayuwar mu yanzu gashi nan duk sun bi sun mummurde kusan komai aka tasa a gaba sai ga yana tafiya a shagide nace gaskiya kuma dan iya maganar hawhawan lalata yara ta hanyar fiyade akwai takeici dubi dai yadda wasu mutane suka bar ƴar shekara 14 a sakkwata da ciki tana takicikici kuma don ma ƙara daurewa ƙarya gindi har da bada kuɗin cin hanci har ma masu neman wa wannan yarinya haƙƙi na neman biye wa zalunci ga kuma labarin yaran nan ƴan shekaru 4 da kuma shekara 7 da babansu ya jefa su cikin kunci da yadda ake zargin yakan bi su da daddare lalata musu rayuwa duk da kankantar da suke da ita kuma gashi yanzu batun ana ta dogon turanci babbar damuwar ma ita ce yadda irin waɗannan shari'u kan kare babu wani cikakken hukunci saboda da yawa sun yi ittifaki cewa koda da dokoki a ƙasa a Najeriya to fa bin su yayi karanci shi yasa idan wanda aka yi wa fiyade ba ta da gata to shikenan haka za ta kare cikin wulakanci don kuwa wasu gani suke yanzu ma dai idan har ba ka da kuɗi ko mulki to shikenan kai ba ka da wani yanci dan iya yace to ni fa na ikara ina ganin idan ana magance irin wannan rayuwa irin tumaki ya zama dole ne sai an kafa sabbin dokoki ta yadda duk wanda aka kama yayi fyaɗe kawai a dauki mataki wanda ko bincike ya nuna ta kai ga har yayi wa ƴar jama'ar da yayi fyaɗe ciki kamata yayi kawai a daure shi har zuwa lokacin da zai koma ga ma'aiki kuma ayi tsarin haramtawa kowa kai ma irin waɗannan mutane dauki su kuma iyaye ya kamata su gane suna da babban aiki musamman ma dai na dore ƴaƴansu kan kyakkyawar turba ta karantawa da zamantakewa da za su zama abun mamaki wanda hakan zai iya toshe dukkanin wata harka ta kawo irin waɗannan ƴaƴa farmaki babbar bukatar dai ita ce a ga al'ummar wannan ƙasa sun koma rayuwa akan kyakkyawan tafarki
To jama'a makon da ya gabata ne labarin wata yarinya da aka yi wa fiyade a Sokoto ya ja hankalinmu amma muka ce za mu yi bincike kuma mu ba duka bangarorin damar yin bayani domin gane gaskiyar wannan lamari ga rahoton da wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar ya hado mana dangane da wannan batu
Wannan labarin da ya fito ne bayan da waɗanda ake zargi wato Ahmad Yahya Nawawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkanin su ma'aikata ne a hukumar tsaftace birnin Sokoto ko da yake dai sun yi kokarin toshe bakin mahaifin yarinyar da kuɗi domin boye wannan labarin yanzu haka dai yarinyar mai shekaru 14 da haihuwa mai suna Maryam na dauke da cikin watanni 6 karkashin kulawar hukumar hana fatocin kananan yara ta nafi Rashin jihar Sokoto Hajiya Maryam ita ce yayar uwar yarinyar da yanzu haka take cikin gararin rayuwa kuma a hira da nayi da ita ga abin da take cewa dangane da wannan lamarin
sunana Hajiya Maryam Yusuf Muhammad Sokoto wadda an kai sani da suna Hajiya Mamu dangantaka ta da Maryam ni yayar uwa tace abin da zan gaya masa kishin Hausa na muryar Amurka game da yadda abin ya faru ita dai wannan yarinya mahaifiyarta ta zama babu bayan rikwanta to ta nan ho yarinyar ba abinci da matsaloli sai Allah ya kawo mata waɗanga kaddarori sai wasu ma'aikatan suda ɗaya daga cikin Ahmad Yahya Nawawi Ibrahim Isa akwai Habibu Abdullahi sai sun ka hada kai da wata kamar agent ta gare ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su ba ta tallafi wai sun yi amfani da cewa su masu ba da tallafi ne zakka da wakafi sun ka ba yarinya kuɗi sun ka lalata ta hakika waɗanda sun ka kama waɗanda sun ka lalata yarinyar wasu kungiyoyi ne na ma'aikata masu neman ma mutane hakkin su su sun ka kama su cikin office sun ka aikata wannan abin
bayan wannan al'amarin ya riga ya afku da kuma waɗannan matakai da ake ta magana a dauka kamar yanzu ni kuke so ai
ni abin da nika so kawai a ba yarinya hakkinta ɗan Allah ya kaddare mu da gani ina ganin likita ya muna bayanin za a yi CS yarinya ta ji dama sai mu ba su ɗaya ko diyarsu da an kaiwa sai mu ci gaba da shari'a da su akan hakkin yarinya
akwai zargin cewa kamar an yi amfani da kuɗi ko ta bangaren ku ko ta bangaren mahaifinta an ba da kuɗi ana ta magana na cewa a kashe wannan maganar kada ta fita
babu shakka baban yarinya an ba shi 50,000
haka kuma yayar uwar yarinyar da aka yi wa ciki ta ce ta je hukumar hana fatocin kananan yara ta rashin jihar Sokoto domin ganewa idan ta Halida Maryam take ciki ga abin da take cewa
ko yaushe kwana daya zan zo kwana biyu zan zo in ce Maryam da mi kika so duk abin da take so in sai in kai mata ku yi hira da ita in sanya mata ransa sannan in dawo gida hukumar nafi ta tsare lafiyar yarinyar nan domin wani lokaci ma da ni an ka je asibiti da yarinya an ka bincike ta sosai mun gode mu Allah yarinya ba ta da wata kwaye cuta cikin jikinta
tun farko dai sai da waɗanda ake zargi suka so hana fitar wannan labarin inda bayanan da muka samu suka nuna cewa sun kashe kuɗi kusan naira miliyan 1 to sai kuma ɗaya daga cikin su wato Habibu Abubakar da aka dankawa amana ya kasa saukewa inda rahotanni suka nuna cewa ya bada kuɗi kimanin naira 50,000 ga haifin yarinyar domin kauda wannan labarin Malam Muhammadu dai shine uban yarinyar da yanzu haka take fama da ciki na watanni 6 ya kuma ce yarbi kudin ba da manufar lullube wannan maganar sai dai saboda kan rashin lafiya da yake fama da ita dama abin da yake cewa
gaskiya sun ba ni wani lokacin ina cikin rashin lafiya ne dan haɓɓan da lafiya ga na maliki tati mina sun kace to da makamin da wannan ya zan saka wani sun da ke ruwan to gaskiya lamari dai mutanen da suka aika wannan abin dai sai ka sai dai na lamari na musulmi mu namu na musulmi da al'ada mu sai ka duk abin da cin ma ana sai a fatan dama ga Allah da manzon Allah kai hankuri bisa ga abin da aka na kadara kai hankuri da bisa ga haka suka kai ni da ni hankuri bisa ga haka nan na jiru kuma magana da suka yi bisa ga haka nan sai na tuke ta ba da wai kudi sun ka bani
ba farko dai sai da waɗanda ake zargi wato Ahmad Yahya Nawawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkanin su sun musanta hannu a cikin zargin da ake masu a wata hira da muka yi da su ta wayar salula dama abin da suke cewa
wallahi malam gaskiya magana zan wa ma wannan magana ko wallahi bai mu kan mu kawai akai wallahi 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 akwai bai mu ya kamata ku yi mana hankali ku san abin da za a buga kan wannan jin da bai a jina ku kwance ki wato wallahi wannan
gaskiya ba hakan ne ba mun ga kare jina an kai wannan wanda waɗanda ba son ka kama yarinyar sai wurin su in ya bari illa mu an yi mun shi saboda harkar siyasa sun taho ma sun ba da shaida kuma in kana son ganin su ina yin kira su waɗanda son ka doko yarinyar
to sai dai kuma a wani rubutaccen bayani da su waɗanda ake zargi suka rattabawa hannu a hukumar hana fataucin kananan yara ta jihar Sokoto dukkanin waɗanda ake zargin ba su musanta zargin da ake su ba na ziyarci hukumar ta hana fataucin kananan yara ta NAPTIC dake lamba 16 kan titin Bunza a cikin garin Sokoto domin ganin halin da yarinya Maryam take ciki kuma na sadu da daraktan yanki na hukumar ta NAPTIC Abubakar Tafara sai dai yace da ni ba zai ce komai ba akan wannan batu ya san dai cewa yarinya Maryam tana hannun hukumar sai ya samu umurni daga hidikwatar hukumar dake birnin Abuja sannan zai yi magana da manema labarai akwai dai zargin amfani da kuɗi domin dakile wannan labarin a halin da ake ciki dai a yanzu rundunar ƴan sandan jihar Sokoto ta ce rundunar ta ta gayyaci waɗanda ake zargi domin amsa wasu tambayoyi kamar dai yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Sokoto ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya shaida mini ta wayar salula
eh haka ne suna nan yanzu amma dai at the moment gaskiya we don't have any information to share with you people amma dai at the moment we are able to put up something and like we would even call you for a press conference
to koma dai mi waɗannan matakai da rundunar ƴan sandan jihar Sokoto ta dauka daga ne da wannan batu yayi wa dangin yarinya Maryam dadi kamar dai yadda yayar uwar yarinyar ta shaidawa muryar Amurka
sun dauki mataki kwakwara kuma mataki ne kyau domin commissioner ƴan sanda ta kyanke sa an ka dauko su ko ya rufe su ya tambaye su yace ko aikata sun ka ce wallahi wallahi sun aikata lalata da yarinya amma wai suna kuka alfarma suke nema
to sai dai kuma yayar uwar yarinyar ta ce ana barazana ga rayuwarta dalilin da yasa ta dauki maganar kenan ta kai ga commissioner ƴan sanda na jihar Sokoto kuma ta ce an kawo mata dauki ta ce
NAPTIC ta kasa rufe su suna hitowa su ne mun barazana area boys suna turo min check ga waya za su kashe ni in ban yadda ba sai na dauke magana zuwa office din commissioner ƴan sanda
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Nigeria
ta ake da Lamido Abubakar maganan dai ba daɗi Allah ya kyauta yanzu kuma bari mu leka zauren shirin domin iyali inda abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra wato a cikin shirin ta na domin iyali da suka kwashe makonni suna bibiyan wani labari mai ban tausayi inda wata mata ke zargin cewa mijinta wato baban ƴaƴanta yayi lantata da ƴaƴan nasu
yanzu dai abin da kokarin da Hajiya Sa'diya take yi a samu a karbo yaran saboda ba mu san a halin da suke ciki ba dan kotu ta ce a koma ne 10 ga watan 1 watan 2
kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a farko can kin samu ganin su
ban samu ba
yanzu ban da Hajiya ba wata kungiya da ke taimakon ki
babu Hajiya ce
ya maganar su Sumalan Hamis Almisir wanda babban limami ne da kika ce ya shigo shi me yayi wani kokari yayi
to shine Malam Kamis ma yana ne yana kokarin shi akan wannan magana kuma an ba shi takarda alƙali ya kai mai takarda akan da ana neman shi a kotu to kuma saboda Hajiya Sa'diya ta ta magana an tsaye da shi ba su je ba kuma shi ma yana bayar mai yana ba da goyon baya akan wannan magana ba za a bar shi ba sai in Allah ya yarda sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da ya faru
yanzu ki a ina kike tunda kin buro gidan mijinki kuma shi wancan abokiya kuma yana tare da shi can gida kuma tunda ki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba yanzu kina ina
yanzu ina gurin Hajiya Sa'adiya
menene takamaiman kike so a muku
ina so ne a bi min haƙin ƴaƴana da aka lalata su mahaifin su ya lalata su a bi min haƙin su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya
shine gidan naki an ce hada ko lauya ke kuma ba lauya har yanzu ba ki da lauya
ba lauya amma yanzu abinda haji ya sai na kenan ta yi kokari
kana kokarin nemo miki lauya
sabida tana abdi asadiya tana kokarin ta samu min lauya ne amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da ƴaƴana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji ko kana ku taimaka min dan Allah ku taimake wannan bayin Allah yara kanana
sai an kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar
ba a kai shekara ba
to shi wannan sako kike da shi ga sauran al'umma
addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi ina bukatan addu'an ku san Allah ku dinga addu'a Allah ya bayyana gaskiya insha Allah gaskiya za ta bayyana Allah kuma ya fitar da wayannan yara a halin da suke ciki
to shirin ya samu zantawa da Hajiya Sadiya Isa Suleiman shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation wadda ta bayyana matakan da suka dauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari lokacin da ta sun yazo mana na kira Fatima na zauna da ita nake fadin mata ya akai tunda kusan ma in ce maka tsoro na receiving case din an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata to kaga ai tun daga ma na ji haka na san cewa akwai magana ya za a yi a ce ina zargin an lalata min ƴaƴa sannan daga karshe sai a ce kuma ni aka dauka aka kai prison to tun da muka je taron kungiyoyi a nan Rigasa sarkin hayi Mallam Bello ya kira ni yake fadi min to ga munan fa aiki ya same mu dan ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da ƴaƴanta kuma yanzu haka tana nan kwanata biyu kenan a prison gaskiya na kidi mu sosai dan na digi addu'a Allah ya nuna mana ranar litini dan mun je taron asali ta dole zamu bari sai ran litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa to anan na kidi mu sosai da naji an ce mata juma suna prison ake nuna mun dayan ma amarya ce tana da shigan ciki ita da mijinta da Fatima suna prison to kaga dole abun ya zama akwai shi zarafi a ciki so na tambaya sai aka ban numban Mallam Hamis Al-Misri cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa na farin cikin haduwa da Mallam dan ya fayyace min duk abubuwan da suka faru ran Monday gaskiya ban zauna ba ni dai kokari muka san yanda aka yi muka je muka fitar da su Fatima tukuna tunda ka san farko abin da zamu yi a raba su da prison din nan to mu ne muka kai aka bada kudi ne ra 15,000 aka je aka yi belin Fatima da ita amaryar nan da take da ciki to already ko da kai belin su an samu ma ita wannan ta fara bleeding
tana zubar da jini
eh tana zubar da jini kusan kenan kaga ciki ya lalace to amma mu duk bamu samu wannan ba sai muka ga kaman sun ci gaba da samun abin da bai dace ba daga ita kotun Rigasa dan bayan an yi belin su alƙali ya sake rubuta musu cewa ranar 19 ga wata yana neman su kuma so abin da yake ban mamaki shine ba amma bari 19 ga wata yayi ba sai su Fatima suka sake kira ni suna kuka cewa ya an aika ma cewa ranar 18 ma sun koma kotu ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranar 19 ne tace to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke ce makon nata
akan me aka koma
a gaskiya shine mu ma bamu gane ba so na dan yi kokari in tattauna da su nace to da aka ce kotu ne aka yi sai suka fara nuna min irin kalamancin zarafi da aka dinga musu a wurin suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kaina ila koda ba shari'a nake yi ba ba zan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba wannan sana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi to kalaman ba su da dadin ji gaskiya kalamai na cin musu zarafi an tozarta su sosai to kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu da abin da zamu yi sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi tunda kila ana yi ne kila dan a ba su tsoro su tsorata su zo su ce sun yi da na sanin abin da suke nema wajen ƴaƴa to shine na je kokari da kaina dama mun saba ban irin wannan case sun na tafi can Sharia Court of Appeal naje na kai musu koken mu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun riga su da sauraron shari'ar tukuna aje ayi bincike wanda yake da gaskiya a fitar saboda mu a dan karamin sanin mu da muka yi karamar kotu ma ba ta shari'ar fadi to saboda haka a ce muke mu a dauce shari'ar daga wurin a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganar abinda Fatima take zargi cewa an aikata mai ayyanta to alhamdulillahi kotu ta karbe mu aka rubuta petition muka Fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru sai aka yi kofi aka kai musu kaga dole shari'a za ta tsaya to na tambayi Fatima maganan yara aka ce yara ba su a hannunta kaga wani tashin hankali ne kuma shekara 3 da shekara 2 ai ina ganin a addinin cewa ba ma constitution na Nigeria ba haƙin tarbiyyar ƴaƴa yana wajen ita uwa ne Fatima na tambaye ta ina ƴaƴa tace ƴaƴa ba su a hannunta hankalin mu ya ƙara tashi kuma da sace tafiya can Sharia Court of Appeal nace to ƴaƴa fa ba su hannun uwa alƙali ya riga ya dauki ƴaƴa ya ba ya bada so sai suka ce mun is a civil case din da shi yayi karanta mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nan rigasa mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi to bugu zauna ba haka muka yi muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo mu mahaifiya da ƴaƴanta
ni ban ma san ma wanne ya fi bakin ciki baka zama baka tare da ƴaƴan naka mun ma laifin da aka aikata
kuma ni abin da yake ma bani mamaki wannan matsalar ta zama ruwan dare yanzu ko ina ka je fiyade kuma kananan yara
kin san gani nake kaman tun a da akwai amma akwai wannan kunya akwai tsangon ma tare da wai a ce ko zaki ga uwaye da yawa za su san cewa ana yi ma ana cin zarafin ƴaƴansu ta hanyar lalata amma ba su iya fitowa su faɗa saboda gani suke kaman ƴaƴan nasu ba za su auri ba wai a ce babu budurci tare da kai amma ba yanda za
kuma mutane
su nake wato sai mi ta shiru
Allah ya kyauta
ga kira nan na shigo mana
daga
jihar Kebbi
salamu alaikum
wa alaikum salam
to wace kan lai Fatima dalma computer mai yamma daga jihar Kebbi
to Fatima barka da zuwa
Kimaraka salamun lafiya
lafiya kallon Fatima Fatima to yaya kike ganin za a magance wannan matsalar ta fiyade da ake
yi musamman ma na kananan
yara
to alin ne sa za a magance matsalolin fiyade da kananan yara dole sai uwaye ma ta sun tsaya tsaye musa ga sun fada musu tarbiyya mai kyau sun suna kananan yara
to ai musamman ma yara kanana ba wai rashin tarbiyya bane tunda suna cikin wannan yanayin zan ce ba su mallaki hankalin su ba to kiya dan laifin su ne
a ne sun manyan ne
to kenan kina nufin
wato a mai yara maza kanana tarbiyya mai kyau kar nan gaba su kai ga yin haka
to mun gode Fatima
Allah
to mun gode Fatima
to mun gode kware da gaske sannan kuma wannan magana musamman wanda wato in kina tunawa mun tabo shi a ƴan makonni da suka wuce ban san ma sauraro ko sun tuna
eh wannan matsalar Fatima ba Fatima sunanta
wanda shirin domin iyali suke suka kwashe makonni suna tattaunawa
mun kawo masu sauraro farkon hirar da aka yi da ita a Kaduna inda ta fara bayyana matsalar har aka sake muryar yaran to shine muka kawo musu yanzu ci gabar wannan domin iyali
hakane
to jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin layi a bude yake za ku iya kira ku faɗa mana hanyoyin da kuke ganin za a iya bi domin magance matsalar fiyade musamman ma ga kananan yara amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda yau muke tattaunawa akan batun fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara. Yanzu kuma ga kira na ya shigo mana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Ni
magana Sumayya Mahat ba wanda ta mina ka jihar Kaduna Najeriya.
To malama Sumayya. Muna jin
ya kamata gaskiya waɗannan masu harkan fyaɗen gwamnati musu hukunci daidai da abin da suke aikatawa, wanda duk da a ce wani indiyan har ya gani ba zai irin wannan aikin ba saboda abin da suke yi da shi ba. Wannan shine ra'ayina daga Sumayya Mahat ba wanda
ta mina ka. Sumayya, kafin ki aje waya, ta wani hanya kike ganin za a iya magancewa? Wane doka kike ganin wato wannan hukunci kike ga ya dace ko me iya yi?
Eh, gaskiya ya kamata a ringa musu hukunci ne tsanani ne wanda ko da a ce wannan su ya gani ba zai dinga aikata ba.
Mun gode sosai Sumayya. To ga wani kira nan mun samu daga jihar Kebbi. Wace ce ke kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Menene sunan?
Shamsiya dai ne kuma mai yima daga jihar Kebbi.
To Shamsiya, ke ko menene ra'ayinki a yau? Ya kike ganin za a iya magance fyaɗe da ake yi musamman ma ga ƙananan yara mata?
Wannan yin bai dace ba gaskiya. Mutane su sa tsoron Allah.
To kina ganin akwai wata hanyar da akwai wani abin da za a iya yi da za a magance wannan matsalar ko kuma wato a rage afkuwar irin waɗannan matsalolin?
Eh, lallai addu'a za a sa.
To a zauna a yi addu'a kenan. Na ce a zauna a yi addu'a kenan.
A domin Allah ya kare mu.
To mun gode sosai. To kaman dai wayan Shamsiya shine na karshe ga lokaci nan na karatuwa. To wannan ni ban ma san ma daga inda za a fara, bai kamata a ce yau za mu kammala wannan mawdu'in ba.
Gaskiya ya kamata mu ci gaba.
Kisan Amina, kafin ki ci gaba, akwai wani abin da ɗaya daga cikin a cikin rahoton da aka haɗo mana ɗazu da nake saurari, abin da ya tsaya min a hankali a kaina, da ta ce ƙananan kotuna ma ba sa wannan
wato ba sa amsa ƙara, zan kira
abin amsa ƙarar fyaɗe ko kuma ba amma sai yadda zan sashi ba.
Abin da ya ɗore min kai
gaskiya, saboda ya za a ce dan yana ƙaramin kotu ne shine za a ce babu wato babu hukuncin da za a yanke wa wanda suke fyaɗe ko ko ba babban matsala bane ba gare su?
Ba hurumin su bane,
hurumin babban kotu ne kenan.
Ina sa ran haka.
To wayanda ba za su iya samun zuwa babban kotu ba fa,
sai mun ƙara bincike akan wannan. Kamar yanda na ce za mu ɗauko lamarin, za mu tunkari
gaba da bibiya
ƙwarai da gaske. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti, Mr. Darkafton, tare da abokiyar aiki na da ta kaya na gabatarwa,
Madina Dahiru mai shanu,
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin, waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Amina Bahari Aula daga nan birnin Washington DC nake ce mu kasance lafiya.